Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 60, 49 da kuma 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon VOA Africa dake kan mita 102.5 zangon FM. Sai radio amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalal FM. Ga waɗanda ke gane kuwa kuna iya sauraron mu kan Alfa radio dake Kumasi. Har ila yau kuwa iya kama mu ta hanyar sadarwar internet akan voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum, Nazir Ahmad Hausawa ne tare da sauran abokan aiki ke muku fatan an tashi lafiya. A cikin shirin namu da yanzu za ku ji mu dauke da shirin abar ya huce, amma da farko ga labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare, da fatan an waye gari lafiya. Masu bukukuwan sallah kuma ana ci gaba da bukukuwa sallah. Ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. Gwamnatin Sudan ta Kudu ta ce tana so a yi wata ganawa tsakanin shugaba Salva Kiir da jagoran 'yan tawayen Riek Machar, to amma ba a cikin wata ƙasa ta ƙuryar Afirka ko ƙungiyar IGAD ba. Da an shirya cewa da Kiir da Machar za su gana a Addis Ababa, babban birnin ƙasar Habasha, ranar 20 ga watan Yuni. To amma da yake magana da 'yan jarida je Juma'a, mai magana da yawun gwamnatin Sudan ta Kudu Michael Makui ya bayar da shawarar a kai taron a ƙasar Afirka ta Kudu. Machar, wanda tsohon mataimakin shugaba Kiir ne, ya yi hijira zuwa Afirka ta Kudu a ran wato a shekara ta 2016. Bayan da yarjejeniyar zaman lafiya tsakanin gwamnati da ɓangaren Machar, wadda ake kira SPLMIO, ta rushe. Makui ya ce ƙasashen ƙungiyar IGAD uku, wato da Sudan da Kenya da Habasha, na gasar ɗaukar nauyin wannan taron saboda wasu manufofi. Abinda ya fi fa'ida shi ne a gudanar da taron a wata ƙasa ta daban, saboda kar wata ƙasa daga cikin ƙasashen nan uku ta yi amfani da taron wajen wani abu face batun zaman lafiya, in ji shi. An jefa tsohon ciyaman ɗin kwamitin yaƙin neman zaben shugaban Amurka Donald Trump, wato Paul Manafort, a gidan yari jiya Juma'a, bayan da wani kwamitin masu ta alƙali yanke hukunci ya same shi da laifin ƙoƙarin karkatar da shaida lokacin da aka sake shi bisa shurɗin beli. Manafort, ɗan shekaru 69 da haihuwa, kuma na farko cikin tsafin muƙarraban wato Trump da aka jefa kurkuku, an same shi da laifi a mako jiya a wasu sabbin tuhumce-tuhumce biyu na ƙoƙarin hana shari'a ta yi aikinta da kuma haɗin baki don gurgunta tsarin shari'a, wanda ke da nasaba da yunƙurin da ya yi a watannin baya-bayan nan na karkatar da ra'ayin wasu shaidu biyu da kar wato da aka saka yi sunayensu. Manafort dai jiya Juma'a ya ce shi bai aikata wani laifi ba dangane da waɗannan tuhumce-tuhumcen biyu. To amma a wata alƙalin kotun tarayya mai suna Amy Berman Jackson, wadda ta yi nuni da zarge-zargen wato ƙoƙarin karkatar da ra'ayin shaidun, ta bayar da umarnin a tsare shi a gidan yari har sai lokacin da za a yi masa shari'a watan Satumba, wanda hakan ya zo daidai da buƙatar mai shari'a na musamman Robert Mueller ta a soke belin da aka ba shi Paul Manafort ɗin. To karfa a shafa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Shugaban Amurka Donald Trump je Juma'a ya ce rahoton Spito General na ma'aikatar shari'ar Amurka kan binciken sakonnin email ɗin Hillary Clinton ya ƙare da kuskuren sakamako, saboda cewa da rahoton ya yi hukumar bincike ta FBI ba ta nuna son zuciya wajen binciken ba. An ƙarasa da kuskure, abinda Trump ya faɗa kenan a wata hira da gidan talabijin na Fox News. Akwai cikakken son zuciya idan ka dubi abinda jami'in FBI Peter Schrock ya yi, wato abinda ya ce a kaina. Haka ma idan ka dubi abinda James Comey ya yi lokacin da yake jagorantar hukumar ta FBI da kuma sauran batutuwan da ya haka. A martaninsa na farko game da rahoton, Trump ya rubuta je jama'a ta kafar Twitter cewa rahoton ya tabbatar da cewa tsohon shugaban hukumar FBI James Comey ba ƙwararren shugaba bane na hukumar. Sannan ya ce mataimakin, wato ya ce taimakawa ma ya yi ma ƙasar da ya kori Comey. Da farko dai sai da Trump ya caccaki Mr. Schrock je jama'ar ta kafar Twitter saboda cewa da Mr. Schrock din ya yi a yayin binciken sai mun hana Trump zama shugaban ƙasa. Ka tubarar da aka bankado a rahoton da aka bayyana ranar Alhamis, amma Trump ya yaba ma shugaban hukumar ta FBI na yanzu Christopher Wray saboda jajircewa wajen jagorantar hukumar mai fama da rigingimu. A halin da ake ciki kuma, shugaban na Amurka Donald Trump ya sa haraji da kashi 25 cikin 100 kan kayayyakin fasaha da ake shigo da su daga ƙasar China, waɗanda kuɗin su
labarin duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirin a bari ya huce.
Mai sauraro assalamu alaikum, barkanku da sake haduwa a wani sabon shirin na
a bari ya huce,
wanda masu iya magana ke cewa shike kawo da rabon wani.
Rana murna mi rawa, shauki na kauda damuwa, rana da farin ciki ga al'umma, rana ɗebe damuwa.
Habisan na yake muku, sura
rata mini garkuwa ne na muke rata ta da lafiya ta halin kaina da sha'awa jigon muka ne fa garkuwa oyo lalai da marhaban yanzu muke rama na da garkuwa
take ko ince jiya take sallah
to jama'a barkamu da wannan lokacin kuma barkamu da sallah muna fatan an yi sallah cikin koshin lafiya mallam Usman barkamu da wannan lokacin
haka yake daula ai jiya take yau take duk wannan satin gaba ɗaya hakan take sallah kawai
ta san mu katsinawa muna sallah kwana biyu zuwa uku muna hawan sallah muna hawan bariki
eh to gaskiya ga can Kano kuma kana ai muna yi sa hawan daushe ne sa hawan
turai
ne
kai da kuɗin biyar kuke yi
hawan turai ne hawan nasarawa ne hawan fani sauni duk gasu nan dai a Zaria ma ana yi ana sa hawan daushan ne duka Allah kuma ya bamu ladan azumin da ya gabata
amin Allah kuma ya ƙara maimaita mana ya sa muna da rabon ganin na
wani amin daula ya zauna mana da kasashen mu lafiya cikin kwanciyar hankali da lumana da karuwar arziki
to amin amin
to bari mu baki fara yin gaisuwa
eh akwai wani sako na musamman wani ne ya aika mana ta email kusan yau kwana hudu yace assalamu alaikum filin abari ya huce gaisuwa da fatan alheri zuwa ga ma'aikatan Amurka maza da matan su da fatan suna cikin koshin lafiya Allah ya sa hakan amin ni mai sha'awar wannan shirin naku ne na abari ya huce dan haka ina son ku sani cikin jerin sunayen masu sauraron ku
kama shige
to fa sannan a koda yaushe kowace matukar rana idan dai Allah ya sa ina cikin koshin lafiya babu rana asabar inda za ta huce ban saurari wannan shiri mai farin jini da kayatarwa da ilmantarwa kuma a ƙarshe wannan makon Allah ya albarkace ni da haihuwan ɗa namiji har an rada mashi suna Harisu Allah ubangiji ya ƙara muku hazaka a gudanar da wannan aikin naku daga ni mallam Ango malami makaranta ya wuri madalla madalla mallam Ango
haka yake to mun gode sosai to kuma Allah ya raya Harisu
ina fatan kai sallah lafiya da kai da iyalanka
amin amin to yanzu zaki dan yi mana sakonnin da suke nan na shafin Facebook ko
eh kamin shiga fa shafin Facebook akwai wata gaisuwa ta musamman shi ma guda ɗaya ne shi ma ya aika mana a sakonnin mu ta email din inda yace gaisuwar sallah kada ku manta da ni sunana Suleiman dan Farauta Gurbana to mallam Suleiman muna fatan kai sallah lafiya kuma kana cikin koshin lafiya muna mika gaisuwar mu gare ka da iyalanka
haka yake to Allah maimaita mana
to amin to gaisuwar mu na abar yahuci zuwa ga Buhari Musa Madalla tare da Umar Yusuf da Bashir Hassan gaisuwar fatan alherin abar yahuci zuwa ga Alhaji Umar Jibrila tare da dan jinjini Bulan Yaki tare da Abdul Ahmad da kuma Saminu Muhammad gaisuwar fatan alherin abari ya huce zuwa ga Nura Jibril na kuma Ishaq Sa'adiya da ba'a na kawo da kuma Abubakar Abba fatan alherin abari ya huce zuwa ga Ali Yafi Garba tare da kuma Abbas Yusuf da Jibrin Umar Nabasa gaisuwar fatan alherin abari ya huce zuwa ga Najib Bammali tare da Tasu Musa dan Kunkuru fatan alherin abari ya huce zuwa ga Bashir Tsalha tare da Aminu Tanimu tare da Ali Muhammad Malanta sai takaddar da ke karshe ta hannuna fatan alheri zuwa ga Yusuf da kuma Jafar Ahmed gaisuwar fatan alherin abari ya huce zuwa ga Awwal Mabwa da kuma Mustafa Suleiman gaisuwar fatan alherin abari ya huce zuwa ga Biliya Zagzaki Zalla to daga ƙarshe sai zuwa ga Muhammad Uba tare da Lawal Bala Azare. Muna fatan kun tashi cikin koshin lafiya kuma kun yi sallah lafiya.
Haka yake. To sakon da zan shiga ko in ce sakonin da zan karanto daga email ne inda Musa Hadarin Asaba da Magaran yace fata na gari Lamiri in ji Hausawa dan Allah ku bani dama domin in mika sakon barka da sallah zuwa ga Ashiru Usman Sabuwar Gwaram da Tanimun Inuwa Zangon Buji da Prince Tasi bin Abdullah Azare da Hamidu Kalallabuwa a jihar Difa. Fatan sallah lafiya a gare su. To bayan shi kuma sai sakon gaisuwar fatan alheri shi ma na email din yanda yace fatan alheri zuwa gare ku Usman Kabara da Daula Salim ni ne Bala Muhammad Damban jihar Bauchi muna godiya.
So Malam Bala muna godiya.
To sai kuma wannan yace daga masu sauraron ku yau da kullum janar sakatare Isa Lawal Girgir daga jihar Yoba a Najeriya da kuma Malam Sani mai lemo da apple da ayaba da kan kana da ke kwanan gadara Fataskum jihar Yoban a Najeriya. Mun gode da wannan sakonni naku na gaisuwa fatan alheri zuwa ga abari ya huce da abokan arziki. Mu dan je mu shagata mana. Ai sallah ce fa. Yawa. Kin san makon da ya gabata mun yi magana akan cewa akwai labarai guda biyu da nace miki akwai na babbar bare limamin Kanuri ko da kuma na wani Fulani da kai shanu kasuwa yanzu zabi ya rage naki wanne za a fara
kai in ce Fulani a ce na sa ku gaba kai in ce bare bare kuma
a ce shi ma dai jangwam kenan
yanzu zabi
to bari mu tsaya tsakiya bari mu yi kacici
daya biyu uku daya
biyu uku hudu daya biyu uku hudu ya fada kan labarin
Fulani
la to bari ai sai ai na barbaran ai da na barbaran a daina murna wai labarin wani Fulani ne daga Isuhun Dila Faki a jihar Kaduna ya aika mana yace labarin wani Fulani ne ya kai shanunsa kasuwa ya sayar bayan an bashi kudin sa sai ya zuba kudin a cikin dogon takalmin nan nasu dole da suke kiran shi Rambul ya hawo mota zuwa gida suna cikin tafiya sai suka yi kitabus da barayi an fashi kenan duk fasinjoji dake cikin mota kowa ya fita da gudu ya nufi daji domin tsira da ransa da kuma dukiyar sa ciki har da wannan Fulani sai barayin nan suka biyo bayan su da gudu sai suka yi nasarar kama wannan Fulani suka caje shi ba su ga samu komai ba sai naira 20 katal a cikin aljihun sa sai barayin ko kuma sai shi shugaban kaman barayin kenan suka yi tambayar Fulani ka san baka da kudi amma kake gudu
tofa
eh tunda dai a buga da gudu ne idan ka aba da kudi ko kuma a tsira da rai to ina ga zai ce to idan ya tsira da ransa ko to sai Fulani abinka da dan Fulani kawai sai yace da su ai na saka kudin a cikin takalmi na Rambul ne za ku karbe shi yasa nake ta gudu in kuka karbi takalmi nan take sai ne Fulani da ba kudi ne a cikin Rambul din nan yace kwai ko sai ya turo kawai ya mika musu su gani suna karba suka ce yi daji a guje
tofa
ya fasa da gudu ya daji to sun kuma
karbi takalmi ba Rambul ba kudi
ba kudi ba
an sha da kyar ba shi kin
ta tafi
bayan kudin shanun
to na Fulani kenan
dosa ay yare dosa sharwarwa dosa ay yare dosa ay yare dosa ay yare dosa sharwarwa
To daula he kuma na babarbare.
To ka bari mu ziyara ta babu jina babarbare.
Shi kuma
muna fatan kuna sauraron
mu. Su kuma wannan baffa damare Potta ya aiko da wannan. Yace daga karamar hukumar Gombe a jihar Adamawa kin gaba Fulatani ne kenan. Yace assalamu alaikum sashin wannan zauri ko kuma shehunnan wannan zauri. Ina gaida daukacin ma'aikatan sashin Hausa na murya Amurka to
muna ansawa.
Sai yace labarin wani limamin Kanuri wani alaramma ne Kanuri ke yi wa wata unguwa limanci. A wani gari arewa maso gabashin Najeriya akasarin masu sallah a wannan masallacin Fulani ne. Wata rana ana sallar Asham a watan Ramadan irin kamar watan Ramadan da ya wuce kenan. Sai aka samu matsala. Wasu mamu suna ganin cewa raka'a daya aka yi don haka ya kamata a tashi a karo raka'a daya. Sa'annan a zauna a sallami. A gefe guda kuma kamar irin Rafkan Wadin nan kenan. A gefe guda kuma wasu suna ganin raka'a biyu aka yi kuma ya kamata a zauna a yi tahiyya a sallami. Limami ya yunkura zai tashi. Sai wasu daga cikin mamu suka masa tasbihi din nan da ake subhanallahi da ake cewa. Sai yana kokarin dawowa domin ya zauna. Sai wasu kuma suka yi masa tasbihi su ma irin subhanallahi. Kin ga za a ruda shi kenan. Sai liman ya rikice a fusace ya kada baki yace haba fulata kin saka suke to fulata haba fulata to ta kwanta ne
tofa
to an tada dashi an ce ta dashi ta subhanallahi za ta zauna an ce
subhanallahi wannan yace ba
to ta kwanta ne wai daga waɗanda suka kasa hakuri kawai suka kyalkyale da dariya sai aka ce ah shikenan
kafin sai ya sake sallah kam
ban mu so ne za su kai mu cikin wuta don haka ya Allah kairi ya fito da kai sharri baza ya mayar da kai in arziki ya fito da kai talauci ba zai mai da kai in harabo ya fito da kai rashin rabo bai mai da kai samu idan ya fito da kai rashin saba zai mai da kai dadi idan ya fito da kai wahala baza ta mayar da kai kyauta idan kai ruwa baza ta mayar da kai nasara idan ta fito da kai rashin ta ba zai mai da kai sa'a idan ta fito da kai akasin ta ba zai mai da kai in tsautsayi ya fito da kai ba wanda zai iya mai da kai in ajali ya kira ka kai ba wanda zai iya tsayi da kai ya dan uwa ga shawara
madalla da haka muka kawo karshen shirin namu na yanzu sai kuma can anjima da hantsi zamu dawo da wani sabon shirin in Allah ya yarda inda za ku ji mu dauke da shirin karamin sani yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashin Hausa na murya Amurka ni Nazir Ahmad Hausawa ke cewa a huta lafiya
ka guje wa dukkan abin da zai sa jama'a su yi tare da kai ka guje wa dukkan abin da zai sa ai Allah wadarai da kai kuma kar ka ke za ta sa a tsane ka kai kuma kar ka zama makulmaci mai hali irin na munafukai kuma kar ka yarda a ce a jin ka guda da kai da mushrikai ka guji shiga kowanne abu sai idan an sa da kai kar ka ke wulakanta mutane don suna yayin ka kai kuma kar ka ke kyamar mutane wai sukai kuma kar ka yarda da duniya don kaga yanzu tanai da kai ai yau idan fatanai da kai to gobe za fata yarda kai na san ta bata da alƙawar halin ta dai da munafukai kuma ga
sai halin ta dai da mushrikai sannan ka taimaki al'umma dama idan aka baka kai ka ji tausayin talakawanka mulki